A jajibirin zaben 2016 ne wasu jigajigan jam'iyyar MNSD suka kafa jam'iyyar MPR Jamhuriya bayan shafa shekaru biyu ana tafka shari'a tsakanin masu goyon bayan shugaban kasa Isu Muhammadu da waɗanda ke adawa da wannan mataki. A yayin da MPR din ke cika shekaru biyu da kafuwa, shugabar matan jam'iyyar Madam Lami da Salamatu Balagoga ta bayyana cewa wannan jam'iyya ta taka rawar gani
saboda kun gani jam'iyya party ne da aka kafa ba amma wata uku ba muka tayi zabe bantin mun tayi zaben nan muka fito da deputy wajen 13 kenan kowa ya gani a kowace jaha resultakin da muka kawo MPR Jamhuriya sai mu ce MPR Jamhuriya ne party ne wallahi wanda yake ne yake da ci gaba
a yayin bikin tunawa da zagayewar ranar kafuwar ta jam'iyyar ta MPR Jamhuriya ta gayyato shugabannin bangarorin siyasar Nijar baki daya abin da ya ba shugabanta Albade Abuba damar kiran adawa da masu rinjaye su mayar da dukkan wasu bambance-bambance share daya don kubutar da Nijar daga abin da ya kira halin fatara da matsalar tsaron da ke addabar ta a yau. MPR Jamhuriya na ganin mutunta ra'ayin kowane ɗan ƙasa shine hanyar mafita daga halin cece-kucen siyasar da aka shiga a yau a Nijar. Dalili kenan da wannan jam'iyya ke ɗasawa da jam'iyyun adawa duk kuwa da kasancewarta mamba a ƙawancen jam'iyyu masu mulki. In ji tsohon gwamnan Yamai Hamidu Garba.
Kasar Jamhuriya ƙasa ta kusa kenan duk wanda an ciki ɗan ƙasa ne mu wajenmu ba bambanci in adawa kake ra'ayinka ne in tsarar rinjayen kake ra'ayinka ne in ba ruwa in ma masu jibbar ba nan ba ruwanka ne ra'ayinka ne ra'ayin siyasa iri ne kuma wani abu bai hana wani abu.
MPR Jamhuriya bata tsayar da ɗan takara ba a zaben shugaban ƙasa na Fabrairun 2016 da nufin ba ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu a sauƙaƙe. Saboda haka makardaban jam'iyyar mai mulki irin su Idrisu Maidaji ke kallon MPR a matsayin babbar kawa.
Jam'iyya ce wadda take tana tare da gungun jam'iyyoyi wanda suka kama Alhaji Muhammadu Isu tahiya da shugabancin ƙasa wannan. Kenan mu horin ciki na gare mu, mu zo mu cika musu taro, mu tanye su murna, mu gwada musu kuma daɗin zama da muke samu da su.
To amma da alama 'yan adawa na zawarcin jam'iyyar ta MPR Jamhuriya. Kamar yadda jagoran jam'iyyun ƙawancen hamayya na FRDDR Ahmadu Ali Jibo Max ya yi wa Albade Abuba da mataimakansa tayin haɗa gwiwa don yin nasara a zaɓuɓɓukan 2021.
A suwetar kalon ruwa fiye da mulkute, zo suwet kawo zuwaye fezar da ruwa
Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.